الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أهل الله. في يومنا الصبر الشرين وترجب هجرة بقية wanda ya dace da 10 ga watan 1 shekara 2026. Ci gaba da karatun littafin Irshadus Saliki wanda ya fi shahara da Askari, kuma shi ne darasi na 10. To, darasin da ya gabata ana dai bayani akan masail na taimama wanda ba kammala babin gaba ɗaya ba. Yau za a yi bayani akan ya ake taimama da kuma hukuncin wanda abin taimama ɗin ya rasa shi bayan ya rasa ruwa, kuma ya rasa abin da zai yi taimama da shi, wanda suke kira da faqidut tahuraini. Musulmi ne ga lokacin sallah ya yi, amma kuma da ruwa da abin da za a yi taimama da shi duka ya rasa. To, za a faɗi shi ma bayani a kan hukuncinsa. Za mu tashi wa akmaluhu, mafi kammalar taimama, ba'ana siffa wadda mukallafi zai zo da ita a ce ita ce mafi cika, shine bi darbataini, shine yayi bugu guda biyu. Suna amfani da lafazin ad-darbu, amma ba ya suna nufin ya bugi ƙasa da hannayensa ba, ana nufin ya shafi ƙasa. Sun yi amfani da lafazin ad-darbu ne, ba su kawo lafazin al-mashu ba saboda mubalaga, saboda galiban dan adam musamman mutum gaye ne, to zaka ga yana kyankyamin ya taba ƙasa, musamman in yayi wanka yayi ado, to zaka ga ko ya kura ta dan taba kafansa ko abin nan sai kaga yana shafewa. To shi yasa da suka zo ta yiwa ya zama lokacin da zai taimaman ya kama shi ya sha kwalliya bai son tabin ƙasa, da an ga ce ya dan shafa yana yiwa kila ya dan shafa da yatsunsa ko wani yatsa nashi, to gudun haka sai aka ce a ya bugi ƙasan, amma ba bugun ake nufi ba, wannan lil mubalaga ne. An gane? Lil mubalaga ne. Ya ummu wajhahu, kuma yana game fuskarsa. Taimama fuska ake fara shafa, sannan hannu. Sai ya fara game fuskarsa da shafa, to sannan ya je maganar hannuwa, su kuma hannuwan zai faɗi ya za a shafe su. To, ga yanda zai shafe fuskan, wayu ra'iyal watarata, kuma in ya zo shafan fuska ya kiyaye wato wannan naman hancinsa wanda ya raba tsakanin kusahen hancinsa. To, in ya zo shafan fuska shima ai yana cikin fuska. An gane? Yauwa, in ka taɓa hancinka daidai kusahe za ka ji akwai wata ya tsoka ko? Yauwa, to in ya zo shafa sai ya shafi bayanta, saboda ita mami minal wajahi, ita ma tana cikin fuska. Amma abin da ya shafi cikin kusahin wannan ba a dora masa, mutum da ba a fili yake ba, ba alwala ba ne, ba a cewa shi ma sai ya shafe shi. To, wannan ya tsoka da ta raba kusahin hancinsa ita ake kira da alwataratu, ya kula da ita wajen shafan. Wahijajal ainaini, haka nan ya kula da ramin fuskarsa, ta ma fuska za ka ga abin nan idanunsa. Wahijajal ainaini, ya kula da ramin idanunsa, to zaka ga ido yana dan da rami ko ko ba haka ba to kaga tunda ba ruwa bane in shafa kawai zai yi ba tare da ya shigar da shafan cikin ramin ba to ba lalle bane in shafa kawai yayi shi ramin ido din shi ma ya samu wannan shafa to wannan ramin da kololin ido yake a saman sa to shi ma ya kula da shi wa mawdi'al anfaqati da kuma bagiran lebunsa na ƙasa to shi ma ƙasan sa zaka ga shi ma yana dan da zurfi ko yawa tsakanin geme da lebo na ƙasa to shi ake kira da al-anfaqa a larabci to in yazo in dai wurin baya da gashi to shi ma ya shafi wannan wurin nasa da yake adatan wasu gashi ya kan fito musu anan wannan dan rami din shi yasa yace illam yakun alaihi sha'aru amma fa in babu gashi a wurin kidan akwai gashi to ba sai ya shafa ba an gane yawa kawai dai sai ya shafi zahiri inda ba gashi amma in dai babu gashi to ya shafe wurin saboda an ka ce akwai gashi ya shafa to zai iya yiwa ya bata gashin nasa yana yiwa kuma ya dan shafa mai kuma gaba ya dan kum din sa ya gyaggyara shi to kaga sai shari'a ta daga masa kafa sai ka ce in babu gashi to shi ma ya shafe shi in kuma akwai gashi ya kyale shi waya daihi to sai hannuwa haka nan adafi ne akan ya ummu wajahahu ai waya ummu yadaihi yana game shafan hannayensa guda biyu ilal mirfaqaini zuwa murafiqai guwayen hannaye can guwa hannu to in ka taba a gefe zaka ji wani kashi to wannan kashin da a gefen guwa hannu shi ake kira da almarfaq ko almirfaqu to kaga yana nufin kenan ya shafi tun daga tafi har zuwa zira'i to shi wannan cewa ya shafi hannayensa ko ya gami shafan hannayensa har zuwa ƙarshen har zuwa mirfaqinsa alal mansusi wannan bisa ga abin da aka nassanta daga wasu magabata an nassanta daga gare su ma'ana an naƙalto magana ko aiki daga gare su in sun zo shafan hannu a taimama a suna yin wannan kuma shine mashhuri a mazhaba zai faɗi wani ƙaulin gaba yanzu khatamahu mai taimama in yazo in akwai zobe a yatsan sa zai cire zoben domin ƙasa ba yadda za a yi ta shiga ƙarƙashin zobe wa yukhallilu kuma ya tsatsefe asabi'ahu ya tsunsa na hannu tsakankanin su din nan shi ma ya dan shashafa kamar yadda dai yake alwala to shi ma a taimama hakan zai wa ajazahu ibn al-qasim ila al-ku'aini amma malam dan qasim mala abdurrahman kenan wanda ane masa laqabi da al-utaqi malaman mazhaba su ne mai laqabi da al-utaqi yana ɗaya daga cikin manyan dalibai na al-imam malik wanda ya rasu hijira 191 mun faɗa a darasin da aka gabatar a bayani akan daliban al-imam malik an ce ya zauna gaban al-imam malik shekara 20 yana kwasan ilimi shekara 20 a gaban al-imam malik yana karatu kuma ba karatu wai na doke kafa ba a kullun duk abinda malam zai faɗa yana gu ka ku ga ya sha karatu to balai kai kila karatun naka bai wuce shekara 5 ba amma kana gani har yanzu baka zama malami ba to abun ba sai an dade ana yi sai an dade ana yi ilal ku aini shi ya ce a in an zo shafan hannu a tsaya daidai wuyan hannaye kawai ya ce in an yi hakan ya halatta amma kuma kaulin zaka ga wancan sun kafi kawowa kuma a sunna wannan yafi karfi shi wanda Ibn al-Qasim din ya halatta yafi karfi shine zahira abin da yazo a hadisai to ya zai niyya mai taimama yanwi bi istibahata salati zai niyyan neman halatta sallah la raf al-hadith kare niyyan dauki hadisi saboda taiba ba ta dauki hadisi da ba ta ragari kawai dai zai niyya ne tunda yanzu yana da hadisi karami ko babba to taimaman nan za ta halatta masa a babin shari'a kenan yaje ya sallah tunda shari'a ta ce ya taimama din to idan suka ce ya niyya dauki hadisi sai ya taimama ba ta dauki hadisi shi yasa daga baya in janaba ce dole in ya samu ruwa sai ya yi wanka in kuma karamin tsalki ne in ya samu ruwan kuma sai ya yi wannan tsalki suka ce to kaga taimama ba ta dauke masa hadisi ba to ni zai sa kuma in ya zo wajen niyya kuma ya niyya dauki hadisin alhali kuma hadisin yana nan kawai dai shari'a ce ta rangwanta masa duk da yana da hadisi ya je ya yi sallah amma ga hanyar da zai bi shine sai aka kawo taimama kuma dauki hadisin nan da aka ce taimama ba zai niyya dauke shi ba al-asghar wal akbar sawa'u da karamin hadisi da babba duk ɗaya ne ma'ana da janaba da abinda ba janaba ba eh kai janaba karfi ba shine tsalki fitsari ko gayyadi ko ri wala yujzi'u qabla dukhuli salati kuma taimaman nan baya wadatarwa a yi shi kamin shigar lokacin sallah su malikawa sun ce ba a yin taimama lokacin sallah bai shiga ba an gani saboda suka ce dama an halatta ta ne saboda lalura to abinda aka halatta maka dan shi kuma bai zo ba to ina batun lalura na an gani wanda aka ce ya cin motsi ai kaga in yana cikin lalurar yunwa ne to amma in yana koshe fa zai ce a to yanzu dai ban jin yunwa amma bari in tanadi motsi in aje saboda in yunwa ta zo to yanzu in yace ya taiba ba ya jira lokacin sallah ya shigo to kaga laluran ma bata zo ba kenan to shi yasa suka ce kare ya taiba ma sai mi dan zai iya yiwa lokacin da zai shigo kamin lokacin ya shigo ma ya samu ruwa iya yiwa sai zan taiba mata za ba ta da amfani ya an samu ruwa waya tayammamul ya'isu awwalahu to al ya'isu wanda ya yanki tsammanin ya samu ruwa an gane bai da ruwan kuma ya ɗebe tsammani ya same su to ya tayammamu ya tayammama awwalahu farkon muhtari kawai daga zaran lokacin sallah ya shigo farkon muhtari kawai ya tayammama sa saboda yanzu in an ce ya jira to ya riga ya ɗebe tsammanin samun ruwan nan to me zai jira tunda baya fatan ya samu to shi yasa suka ce kawai ya tayammama sa sai sallar sa a farkon muhtari to na biyu warraji wanda yake fata zai samu ruwa to shi akhirahu ya taimama yayi sallah a ƙarshen muhtari lokacin sallah ya shigo bai da ruwan arwala amma yana tunanin kamin muhtari ya kare ya samu ruwa yana tsammani haka saboda wasu alamomi ko kuma wani dalili da yake da shi kila wani yayi masa alƙawali nan da kaza zan kawo ba ruwa to shi sai ko da lokacin sallah ya shigo sai ya jinkirta sallah din sai bari sai ƙarshen muhtari in muhtarin aka kai ƙarshe bai samu ruwan ba to sai shi ta mamma sai ya sallah wal mutaraddidu to wanda yake shakka zai samu ko ba zai samu ba yana da taraddudi to wasatahu shi kuma ya jinkata sallan zuwa tsakiyar mahutari in an kai tsakiyar mahutari bai samu ruwa ba to kawai sai ya taimaka mai sallarsa ba za mu ce shi ya jira sai karshen mahutari ba saboda mi bai da yakinin zai samu ruwa to tunda bai da yakini to mi zai sa a ce ya jira to shi kaga jiran sa zuwa wasatul mukhtari ne eh to haka suke su uku wa wujudul ma'i mallan yace samun ruwa ga mukallafi qabla shuru'i kamin ya shiga sallah yayi taimama yana shirin yayi sallah amma bai shiga ba sai ga ruwa ya zo kila ruwan sama ne ko ne kawo mai sadaka ko ne bugo mai waya yace zo ga ruwa nan to yubtiluhu samun ruwan nan ya lalata taimaman nan tunda bai riga ya shiga sallah ba to wa fi asna'iha in a tsakiyar sallah ne kila ya raka'a biyu azhar ko la'asar ko isha ko ya raka'a daya a sallar asuba ko ya raka'a daya a sallar magrib ko biyu aw ba'dal faragi ko ku bayan ya ma kare sallar minha daga ita sallah din sai ga ruwa ko ya shiga sallan ko kuma ya kammala sallan duk hukuncin ɗaya ne da za a fada to la ilzamu hu i'adatu bai zama tilas gare shi ya saki wannan sallah ba sai ce to tunda dai ga ruwa ai bari in yanke sallan nan sai in je in yi amfani da ruwa sannan in dawo in yi wata sallah a kawai ya ci gaba da bi tunda ya riga ya fara haka shi ma in ya riga ya kare sallah din to ba a cewa yanzu tun daga ruwa ya zo kuma ya sake yin tsalki na ruwa sannan ya je ya sake wannan sallah hakan ba wajibi bane banda mutum daya shi dai an ka ce ya sake shine illa man nasiyahu fi rahlihi sai wanda mantawa yayi da ruwan fi rahlihi a cikin kayansa sai bayan ya kabbata sallah bayan yayi taimama yana cikin sallah sai ya tuno ashe cikin jikkati akwai goran ruwa shi ya manta sai shi kai yake sallah yaje yayi tsalken ruwa ya abun ko ko bayan ya gama sallan yayi komai ya zo inda kayansa zai dauki wani abu da ya aje kawai sai ya ga ruwa to ya saki mi waccan sallah tunda shi dama yayi taimama ne alhali da lura taimama bata kama shi ba tunda yana da ruwa amma ba za a kama shi da laifi ba tunda mantawa yayi amma fa ba za a ce ya ci bulus ba sai ya saki sallar nan mai yawa gobe zai yi takabatsan ba zai bari ya saki sake ya manta ba to shi yasa shari'a tace to shi kan banda shi wala yajma'u shi mai taimaman nan baya hadawa farida ta ni farilla guda biyu bi tayammumin wahidan da taimama daya yace zai yi azhar da la'asar da taimama daya ba a yadda da wannan ba a mazhaba sai dai ko ce farilla yayi mata mi za ta taimama tunda sun fada ma in lokacin sallah ma bai shigo ba ba a taimama to kaga ina batun kuma ka hade farille guda biyu gani wasu kuma malamai suka ce a ya halatta idan yayi taimamarsa yayi azhar kuma taimaman nan halla asar yazo bai warware ba an gane bai sabu ruwa ba zai iya la'asar dinsa wasu sun kace babu komai bi khilafin nawafil sabanin sallan nafil filu ga matafi ko maran lafiya fi faurin a cikin gaggawa daya in sallan nafil filu ne to matafi zai iya yin su ko nawa ne da taimama daya nafila biyu ne nafila uku ne zai iya yi ma'ana zai iya qiyamul layli zai iya wutiri zai iya shafa'i da taimama daya duk ba komai amma fa wannan suka ce ga matafi ko wanda ba shi da lafiya dan shi as-sahihu maza alhadiru wanda adda lahiya kuma yana zaure gida to shi baya taimama don sallan nafila istiqlalan an gani kawai kana lafiyar kalau ruwa ne kawai baka da kuma kai ba halin tafiya kake ba kace tunda kana son kai nafila bare kai taimama a ba zai yi ba na ba taran gani to dama nafilan dole ne ai ba dole bane to amma shi wanda bai da lafiya zai iya yi ko wanda yake halin tafiya zai iya yi to amma ho shi ma suka ce fi faurin a cikin gaggawa guda yana yin wannan ya sallame ya tashi wannan ya sallame ya tashi wannan ya sallame ba wai yayi kiyamul laili ba sannan ya je ya kwanta in ya huta sannan ya taso ya ce zai yi shafa'i a ba yadda da wannan sai dai yayi su a lokaci daya aw tabi'atin lil fardi ko kuma ya zama nafilan nan tabiyo bayan farilla to ya halatta ga wannan koda mutun lafiyar salo idan kai sallan farilla da taimama to kana sallamiya ya halatta in kana son kai wasu nafilu sai ka tashi kai da wannan taimama din tunda anan kaga ba kai ta ne istiqlalan kai ta ne tabi'atan lil fardi to wannan kaga hatta wanda Allah fiya lo a zauni gida to wa kaulani akwai zantuka guda biyu a mazhaba fil fawaiti ga kubutattun salloli waɗanda lokacin su ya riga ya fita sai yazo zai rama su sannan kuma bai da abin da zai yi alwala ko wanka da shi na ruwa sai lalurar taimama ta kama shi shin in yayi wannan taimaman waɗannan sallolin kubutattu ya samu yayi su da wannan taimama daya to akwai zantuka wasu ce ya samu yayi tunda dama lokacin su yami ya wuce waccan ka'idar da muka sa suka ce to babu ta yanzu da cewa ba a taimama sai lokacin sallah ya shiga to su lokacin ma ya riga ma har ya shigo ya wuce su ko sun kai sallah biyar zai iya yin su da wannan taimama wasu kuma suka ce a'a sai dai kowace sallah ya mata ta taimama in sallah biyar ne taimama bai zai in ya taimama ya yi sallah daya ya sallame ya saki in wata taimama haka kowace sallah ya tada taimama sai suka ce saboda mi itibaran lil asal domin al asal inda ada'i zai yi haka zai ba ba haka ba to suka ce hukuncin nanan koda ko halin ranko ne mu ba za mu canza ba muna nan akan asali wa man alima al ma'a was-sa'ida to wanda ya rasa ruwa ruwan da ake ta magana akai was-sa'ida da kasan da zai yi taimama ko wurin da zai yi taimama ko fuskar kasa da zai yi taimama in an ce as-sa'idu shine wajhul ard to ya rasa ruwa ya rasa fuskan kasa to kaga faqidu tahurai ne kenan hatta karajal waqatu daruriyu kuma gashi har lokacin daruri ya kai zai iya fita wannan har lokaci na muhtari zai iya fita har lokaci na daruri shi ma zai fita idan yace sai ya tsaya jiran ruwan ko kasan to ga muhtari ya shigo ya fita sannan ga daruri shi ma ya shigo ya fita saboda tunanin samun ruwa ko tunanin samun fuskan kasa to kuma ko gudan bai samu ba kuma ga sallah ta riga ta wuce dama da ya rasa ruwa sai tsammanin kila zai samu kasa sai dan jinkiri ya dan jinkiri ana tafiya har lokacin gaba daya ya wuce shine hatta kharajal waqatu daruri har lokacin daruri ya fita to fal mansusu abinda aka nakalto a matsayin nassi daga al-Imam Malik ma'ana a matsayin maganar sa suqutuha cewa sallar ta fadi akan sa shikenan ya ci gaba da sauka sa kawai ba sai yayi sallan ba a to ba ruwa ba badalin ruwan al-Imam Malik yace to sallan ta fadi haka yake al-Ittafin sa al-Muwatta shi fahimta sa kenan sai yace saboda Allah yace fattaqullaha mustabatu abinda aka dora masa guda biyun duka bai samu damar yi ba shikenan kuma abin nan ba a yinsa sai da ɗayan abubuwan nan kuma ko ɗayan ya rasa shikenan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha wala ka sallata ba dai kawai sai a har wata ita ma in ta zo halin ya bai zuwa ga haka ita ma ta fadi a sake jiran wata ita ma in halin ya bai zuwa ga haka ita ma ta fadi ko kwana nawa zai yi amma wasu daga daliban su suka ce ba su yadda ba sai suka saba wa malam da yake matsala ce ta karatu ba rige ba duniya ba ce su magabata abin da ya shafi rayuwa ba a saba wa malami in dai abu ne wanda ya shafi rayuwa to ba sa saba wa malami ko da shi suke so in dai suka fahimci ga abin da malam shi ke amma ababe na karatu to suna iya sabawa an gane amma fa sun saba ne saboda sun kai su saba kai in baka kai ka saba malaminka ba kaka saba masa su karatu sun kai sun ka zama malamai an gane su ba mu shahidai ne sun kai martabatul istihadi to shi yasa su ma suna iya tsayawa su auda maganar malam in sun gamsu da ita bisa dalilai da suka bayyana gare su su goya masa baya kuma su gamsu ba su ma sai su yi nasu istihadi amma kai karamin dalibi to sai dai ka bar ma Allah abinda malam ya faɗa shikenan li'annaka muqallidun wal muqallidu la yajuzu an yukhalifa muallimahu shi bai halatta ya saba malaminsa sai in yana da hujja to ya zai kuma ya zama yana da hujja sai in ya zama mujtahidi to kuma shi ba mujtahidi ba to dan kaka ji an ce sun saba masa ko ka dauka kai ma manyan malamai na kama kanka kowannen su in an rasa maliku zai iya tsaya madadin maliku to kai sai ka auna an rasa malaminka kana iya tsaya matsayi ne abin da yake kada iyawa to ka rufa ma kanka asiri wa an ibn al-qasimi shi al-utaqi kenan abdurrahman daga ibn al-qasim dalibi shi maliku yace la shi ya saba maliku shi cewa yusalli zai yi sallah haka nan a gane bila wudu'in wala tayammumin saboda haka yanzu al-walad ta fadi ba sallan ba shi kuma maliku yace da al-walan da taimaman da sallan duk sun fadi shi kuma yace a ya yadda alwala da taimama tunda babu halin yusu sun fada amma fa sallah shi ma ya kafa dalili da wacce aya fattaqullaha musallatu dama cewa an kai in zai sallah ya alwala ko taimama to yanzu bai iya yi bai iya alwalan bai iya taimama to shikenan sai abin da yake iyawa to haka shi dalibi ya fada wa yaqdi kuma ya ci gaba da jiran ruwa ko kasa duk sanda ya samu to yayi tsalkin in ruwa ya samu in taimama ya abin taimama ya samu ya taimama ya rama wannan sallah waccan da yayi barakallahu to kaga shi gaba da ya saba wa maliku to shi abin da ya faɗa yake da wa qala ashhabu to abokin shi ibnu al-qasim din shi kuma ya saba wa maliku kuma ya saba ma abokin nasa ibnu al-qasim babban malami ne shi ba shi ba aboki Ibn al-Qasim ne a nan Masar an gani yace la ya qadi yace na wafaka maka a wurin yayi sallan haka nan amma wurin cewa ya rama sallan ban yadda bane inda ya riga ya sallar ba yayi ba a to shikenan daga baya ko ya samu ruwa ba maganan ba maganan ranko ko ya samu kasa ba maganan yayi ce mama ya rama to shi kaga yawa faqama ibnu alqasim a wani wurin kuma ya saba masa to ashhabu kenan ibnu abdul aziz abu amr babban malami ne wa qala asbagu to sai abokin su malam asbagu asbagu ibnu alfarash abu abdullahi shi ma dan masar ne shi ma ya saba musu gaba da yace la yusalli a ba zai salla haka nan ba hatta yaji da ahadahuma ya ci gaba da jira sai san da ya samu ko ruwa ko kasa sai yayi su ko mutuwa ta zo bai ba shikenan ya ci bulus eh shi fahimta sake na eh la yusalli hatta yaji da ahadahuma saboda Allah ya sanya ibadan sallah ayi ta da tsalkin to shi yace yana ganin bai kamata yayi ta haka nan ba amma kuma sallan bata fadi ba an bi shi me bi shi ba shi duk san da ya samu ɗaya daga ciki ko bayan shekara nawa ne sai ya rama sallolin to wannan shine zantuka da aka samu har guda hudu da ra'ayin al-Imam Malik da ra'ayin Ibn al-Qasim da ra'ayin Malam Ashhabu da ra'ayin Malam Asbagu to akwai na biyar Malam Al-Qabisi shi yana da wata fahimta yace za a duba kila saman itaciya yake tunda an ce ba kasa ko kaga akwai alamun yana bainal ardi was samai ko bainas samai wal ard to shi yace yumi uli ardihi an gane can wurin taimawa ba ce an kai ya shafi kasa da tafukan hannaye ne ba to ya sun koyar da hannayen zuwa ga bangaren da kasa take in sama yake kaga sai ya haga da hannuwansa su fuskanci kasa sai ya shafi fuskar sa sai ya shafi hannayensa sai ya je ya sallar sa to malam Qabisi kenan eh tunda bai kasar tabuwa ya gare shi ko ba haka ba eh to abin da yasa ba a ce ya kalli sama ba saboda sama ba kasa bace to sai aka ce ya fuskanci bi kasa wanda da daga kasa yake kaga zai dora hannayensa ne to tunda hannuwan ba su kai ga kasa to su fuskanci kasar in sun fuskanta kaga shikenan eh to shine wani mai hikima sai ya waki zantuka a baituka saboda su yi saukin kiyayewa yake cewa wa mallam yajid ma'an wala mutayammama fa arba'atul aqwali hukaina mazhaba yusalli wa yaqdi aksuma qala malik wa asbagu yaqdi wal ada'u li ashhaba walil qabisi zurrabti yumi li ardihi biwajhin wa aidin litayammumi matalaba to sune zantukan guda hudu yace wa mallam yajid ma'an wanda bai samu ruwa ba wala mutayammamin bai samu abinda ake taimama da shi ba to fa arba'atul aqwali hukaina mazhaba akwai zantuka guda hudu da ake hakaitowa ga mazhaba eh shi wancan maganan malam Qabisi malamai ba su cika kawo shi ba amma dai akwai shi to daidai ku ne cikin littattafai irin su attata'i zaka ga suna kawo shi eh yusalli wa yaqdi zance Ibn al-Qasim kenan aksuma qala maliku shi ya faɗi sabanin abin da maliku ya faɗa shi maliku ya ce duka sun faɗi sallan ta faɗi kamar yadda alwalan da taimaman suka faɗi a kansa shi Ibn al-Qasim ya ce a sallan nanan kuma an bi shi bashin ɗayan su sai ya salla haka dan daga baya in ya samu ruwa ko abin nan sai ya ranka wa asbagu ya qadi asbagu yace kuma ba zai yi sallah ba sai ya jira sai san da ya samu ɗaya daga cikin su ko ruwan ko abinci mama sai ya rama sallah wal ada'u li ashhaba shi ko mallan ashhabu yace yayi sallar sa haka nan amma ba zai rama ba to walil qabisi shi mallan alqabisi yace zurrabti mutumin da aka daure shi aka daure shi ko ya shiga cikin hukuncin kamar wanda aka daure da yanzu wanda aka daure ko da a ƙasa ne an daure mai hannuwa ya zai yi taimako ko alwala to haka da wanda suka ce yake kamar samun itaciya ko wani abu a jirgi bai ciki shi jirgi bai ciki an gane ko wani dalili da yasa dai an rataye shi haka baina sama'i wal ardi to yace yumi li ardi sai sun ku yadda tafukan hannayensa zuwa kasan bi wajihin wa aidin sai ya shafi fuskar sa da kuma tafukan hannayensa litayammumi saboda taimama matsalaba abin nema gare shi to su ne zantuka guda biyar da aka samu a ita mazhaba din amma dai zance al-Imam Malik wasu suna rinjaye da shi wasu suna rinjaye da na mallan Ibn al-Qasim shi yasa ya fara gabatar da su su biyun da na Maliku da na Ibn al-Qasim su suka fi karfi a mazhaba kowanne ana kawowa to su suna da karfi kware da gaske sannan za mu kwana insha Allah dan ai cikin jirgi ana samun kasa sai neman kasa ko kura kuma ga ruwa ma tunda haurin wanka ma akwai a cikin jirgi haurin da zaka yi wanka akwai famfo da komai duk abin da dai kake bukata a gidanka a cikin jirgi yanzu akwai saboda haka shi jirgi ba zai shiga wannan hukuncin ba in ma an rasa su gaba ɗaya to ba za a rasa kura ko kasa ba sai amfani da ita amma shi bai cikin wannan abin da ake magana na karatu to ai mun faɗe shi wanda a bisa ita ce ai ko yawa shi mun faɗe shi kaga shi yumi shi yana shiga cikin hukuncin zurrab din shi ba yumi li ardihi inda yana sama to sai yami sai ya abin nan to ai shi an faɗi hukuncin sa ba akwai gina ba wurin to sai da hita ya taima bai ba za a ce ta faɗi ba sai kalli kago in har ya rasa wanda zai kawo mai waɗancan abubuwa kuma bai da su to sai ya kalli bango sai ya shafa ko da bangon na siminti ne inda akwai ƙura a kansa zai iya in ga matsala shi ma in ba ƙura in akwai ƙura yanayi amma ai mufin ɗinsa haka ba ƙura ba alamun ƙasa to kaga shi ba zai shiga ba to amin سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله تنظام قاني إن شاء الله آمين